إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a wannan anguwa ta sura bindi a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imam shafi'i a yau muna 5 ga watan ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 5 ga watan 3 miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul hashr wannan kuma shine darasin mu na 6 a cikin wannan sura mai albarka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Allah madaukakin sarki yake cewa law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin da zamu saukar da wannan qur'ani akan wani dutse la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah da kaga wannan dutsen yana mai kaskantar da kanshi yana mai tsatsagewa saboda tsoron Allah wa tilkal amsalu nadribuha linnas Allah ya ce wa'annan dai misalai ne muna buga su ga mutane la'allahum yatafakkaruna dan saboda su yi tunani huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah madaukakin sarki wanda babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi alimul ghaibi washahadati masanin gaibu da abun da yake masanin sarari da abun da yake a boye huwa ar-rahman ar-rahim Allah madaukakin sarki shine mai rahama mai jin kai huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah madaukakin sarki wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi al-maliku mai mulki ko kace al-maliku wanda yake sarki ne al-quddusu wanda yake ya tsarkaka as-salamu mai aminci al-mu'minu mai amantarwa al-muhaiminu wanda yake kula da dukkanin komai al-azizu wanda yake mabuwayi ne al-jabbaru mai tsananin karfi ne al-mutakabbiru mai nuna isa ne subhanallahi amma yushrikun Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da abunda suke danganta shi da shi huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir shine Allah mai halittawa al-bari'u mai kirkira al-musawwiru wanda yake surantawa lahul asma'ul husna Allah madaukakin sarki yana da sunaye wa'anda suka fi kowanne sunaye kyau yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard abunda ke akwai a cikin sama da abunda ke akwai a cikin ƙasa suna tsarkake Allah madaukakin sarki wa huwa al-azizul hakim Allah madaukakin sarki shine mabuwayi kuma shine mai hikima a wa'annan ayoyi bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ya halaka ba yahudawan banun nabi bayan haka kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa ya kunyatar da munafukan da suka hada kai da yahudawan banin nadir suka musu alƙawarin cewa za su kama musu a yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi alƙawarin cewa ko da kau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudda yahudawa da garin madina su ma za su bi musu su fita tare da su to bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan labarin ayoyinmu na jiya Allah madaukakin sarki ya ja kan hankalin masu imani cewa su kiyaye dokokin Allah saboda hakan shine za ya sa su tsira kada su kasance kamar wa'anda suka manta ambaton Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su Allah ya buga misalin cewa da ƴan wuta da ƴan aljanna da mutumin kirki da mutumin banza ba su taba zama daya ƴan aljanna sune wa'anda za su samu nasara a yanzu duk da wa'annan mu'jizojin da Allah madaukakin sarki ya gayi a wannan sura cewa ya halaka yahudawan banin nadir kuma ya kunyata munafikai sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan qur'anin da ake karanta ma mutane ana ta gaya ma mutane wa'azin da ke akwai ciki da azabar da ke akwai ciki da kissoshin da ke akwai ciki da lada da aljanna da ke akwai a ciki wanda yayi aiki za ya samu amma mutane sun isa hankalta sun isa gane sai Allah ya ce to shi wannan alqur'anin da a ce ga dutse ne muka sabkar da shi to da kaga wannan dutsen yana mai kaskantar da kanshi bayan haka da kaga wannan dutsen yana tsatsagewa ba dan komai ba saboda tsananin tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya ce amma misalai ne muna buga su ga mutane ba dan komai ba saboda su samu su hankalta saboda su samu su lura tun suna da dama a rayuwarsu ta duniya kamun dama ta kuce musu shi alqur'ani mai girma ana so gabawa duk lokacin da za ya karanta alqur'ani ya zamanto cewa yana kokarin yana son wannan qur'anin ya kara mushi tsoron Allah madaukakin sarki duk lokacin da ka karanta wata kissa mai razanarwa ko ko duk lokacin da ka ji an ce Allah ya halaka wata al'umma saboda wani abu da ƙetare iyakan da suka yi sai ya zame ma izina ya ƙara ma imani ana so gabawa duk lokacin da ya karanta alqur'ani ya tuna abunda ke akwai a cikin alqur'ani na wa'azi mutun ya tuna abunda ke akwai a cikin alqur'ani na narko na azaba wanda Allah ya tanada ga mutanen da bata ji tsoron shi ba ga mutanen da suka ƙetare iyakokin Allah madaukakin sarki ana son bawa a duk lokacin da ya karanta alqur'ani mai girma ya zan kitinanan ni'ima da aljanna da tagomashi da kayan marhaban da Allah madaukakin sarki ya tanada ma wa'anda suka yi imani a gidan aljanna idan dai Allah madaukakin sarki ya ce wannan qur'ani da za a ce wasu duwatsu ne aka samkar ma da wannan qur'ani to da kaga wa'annan duwatsun suna tsatsagewa ba dan komai ba suna masu kaskantar da kansu ga Allah madaukakin sarki ashe dan adam ne ya kamata idan aka karanta mishi wannan qur'anin jikin shi yayi sanyi shine wanda ya kamata idan an karanta mishi wannan alqur'anin yaji cewa yana mai kaskantar da kanshi ga Allah madaukakin sarki saboda abinda alqur'ani mai girma yake dauke da shi na izina saboda abinda alqur'ani yake da shi na halaka yahudawa da munafikai kamar wadda wannan surar ta mana bayani kuma mun gayi a baya cewa ita da ma surar ta zo ne ta yi bayani akan kunyata yahudawa da munafikai da Allah yayi sannan ta zo ne ta yi bayani akan wasu siffofi na tsarkaka akan wasu siffofi na daukaka akan wasu siffofi na cikar mulki da Allah madaukakin sarki yake da su sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan alqur'anin da za a ce mun sabkar da shi akan wani dutse to da ka gan shi yana mai kaskantar da kanshi yana mai tsatsagewa saboda tsoron Allah sai Allah ya ce wa tilkal amsal wa'annan misalai ne nadribu halin nas muna buga ma mutane wa'annan misalan ne la'allahum yatafakkaruna koda ko za a samu masu tunani masu lura a cikin su su samu su alqur'ani ya kara musu tsoron Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa shi alqur'ani akwai abubuwa na kunci akwai abubuwa na damuwa akwai abubuwa masu firgitawa akwai abubuwa masu tada hankali a cikin wannan alqur'anin amma Allah madaukakin sarki yana so ga mai imani a duk lokacin da aka karanta mishi alqur'ani yaji cewa ya razana yaji cewa wannan qur'anin ya kara mishi imani yaji cewa wannan alqur'anin ya kara harzikar da shi saboda ya samu yabota ma Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'u alqur'an a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta alqur'ani wabku manzo Allah ya ce iqra'u alqur'ana wabku manzo Allah ya ce a duk lokacin da aka karanta alqur'ani to shi mai imani ya kamata yayi kuka domin abun da ke akwai na cikin alqur'ani na izina fa in lam tabkau manzo Allah ya ce idan ba ku yi kuka ba fatabaku manzo Allah ya ce to ya kamata ka ji jikinka ya razana ka ji cewa jikinka yayi sanyi ka ji cewa ka rasa me ke yi ma dadi koda ko baka yi kuka ba a lokacin da ake karanta alqur'ani mai girma idan dai za a karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yayi kuka to babu wanda ya kamata a ce yana lura da abun da ke akwai alqur'ani shi ma yayi kuka kamar mu kamar da ni da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake cewa mataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in karanta mishi alqur'ani sai nace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takaka zan karanta ma alqur'ani bayan cewa kai ne aka sabkar ma wannan alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ibnu mas'ud ka karanta alqur'ani saboda ni ina so in ji wannan alqur'anin ma'anonin shi da harfan shi suna hita daga bakin wani wanda ba ni ba Abdullah ibn Mas'ud yace fa qara'tu min suratin nisa yace sai na dauko suratul nisa ina karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta ataitu ila hadhihi al-aya yace har sai lokacin da nazo a wajen wannan aya wanda Allah madaukakin sarki yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin taqaqa lokacin da muka zo daga kowace al'umma da me yi mata shaida waji'na bika ala ha'ula'i shahida kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo da kai domin kai shaida ga wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan yace ma Abdullah ibn Mas'ud hasbuka al'an manzon Allah yace ya ishe ka wannan yace faltaftu ilai ibn mas'ud yake cewa sai na juya na kallon manzo Allah fa iza ainahu tadrifan sai ga idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka saboda an karanta mishi hadisi an karanta mishi alqur'ani an karanta mishi ma'anonin da ke akwai a cikin alqur'ani mai girma idan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a karanta mishi alqur'ani yayi kuka to ina ganin da ni da kai mu muka hi bukatuwar idan an karanta alqur'ani mu hashe da kuka mu razana saboda bamu san ba me za mu tardawa gobe a ranar tashin alkiyama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah idan ya karanta alqur'ani sahabbai suka ce jikirjin shi yana tafasa yana kwadazzaba kamar lokacin da ake sanwa lokacin da sanwa idan ta taso take zugurniya haka sahabban manzo Allah suka ce ya kasance a lokacin da yake karanta alqur'ani yana sallah zikirjin shi yana bubbugawa yanda kasan ana sanwa haka kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafasa kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih ibn majah da sahih ibn hibban suke cewa an rawaito wannan hadisin daga mutrif bin abdullah yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal min albuka yake cewa naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani yana sallah kirjin shi yana tafasa yanda kasan an doko tukunya ana daho wani abu tana tafasa wannan hadisin kuma akhrajahu al-khamsa illa ibn majah wa sahahahu ibn hibban yace wannan hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka karanta alqur'ani yakan kuka hakirjin shi yana tafasa saboda abun da ke akwai a ciki na ayoyi da abun da ke akwai a ciki na izina da abun da ke akwai na tayar da hankali da abun da ke akwai mai sa bawa ya shiga kakanikayi idan mutun ya tuna azabar da Allah madaukakin sarki ya tanada haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da alqur'ani ya zo musu lokacin da shari'a ta zo musu wasu mutane ne wanda alqur'ani ya tardo suna zina ta zunate suna shan giya suna kashe junansu suna cin amana duk wani abu da ka sani babu abun da larabawa ba su yanda ka san dabbobi haka larabawa suka kasance kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu amma bayan alqur'ani mai girma ya zo bayan cewa shari'a ta sabka bayan cewa haske na imani ya sabka a zukatansu ta kalkashin alqur'ani mai girma sai gashi alqur'ani ya shiryar da zukatansu dukkanin wannan halayen da suke yi na banza sun bar wa'annan abubuwan shi yasa Allah madaukakin sarki yake yaba musu cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun su masu imani su ne wa'anda a duk lokacin da aka karanta alqur'ani zukatansu suke razana zukatansu suke karaya sannan idan aka tuna musu ayoyin alqur'ani zadatuhum imanan wa'annan ayoyin sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun haka kuma ga ubangijinsu suke yin dogaro suke yin tawakkali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna karanta alqur'ani suna masu hakaito ma'anar da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin alqur'ani sai hakan ya ƙara musu tsoron Allah hakan ya sanya su suna kuka har kukan ma za ya hana su karanta alqur'ani mai girma saboda suna hakaito ma'anoni da abun da Allah madaukakin sarki ya aje a cikin alqur'ani na izina da wa'azi da jan hankali ga mutanen da basu yi da'a ga Allah madaukakin sarki ba Abubakar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya kasance idan yana sallah tsaba imani da tunano ma'anonin da ke akwai a cikin alqur'ani kuka yakan hana shi yayi sallah sai ya ta kuka a cikin sallah a lokacin da ciwo na mutuwa yayi karfi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya kasa hitowa domin ya zo yi ma mutane sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yace aje a ce ma Abubakar ya zo ya bada sallah murru Abubakar falyusalli bin nas manzo Allah yace aje a gaya ma Abubakar ni nace ya zo ya bada sallah sai biyar shi Aisha qalat Aisha sai Aisha tace inna Abubakar rajulun raqiq tace manzo Allah shi Abubakar da kake ganin shi mutum ne wanda zuciyar shi tana da taushi sosai idan ya karanta alqur'ani idza qara'a ghalabahu albuka idan Abubakar ya karanta alqur'ani to kuka yakan cin karfin shi sai ya kasa karanta alqur'anin ya ta kuka a cikin sallah amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun ruhu falisalli amma duk da haka a mushi umarni da yazo ya bada sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yada damar da zai zo ya ja mutane sallah haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a duk lokacin da aka karanta alqur'ani zukatansu suna razana suna kuka ashe da ni da kai mu ne wanda ya kamata a ce idan an karanta alqur'ani zukatanmu suna razana muna kuka saboda ma'anar da ke akwai a cikin alqur'ani mai girma Umar ibn al-Khattab yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya kasance idan ya karanta alqur'ani lokacin da yake karanta alqur'ani yana salla da yazo ma'anar fadar Allah madaukakin sharki inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah kace kadai ina kai kukana da kuncina da damuwata ne a wajen Allah yake cewa sami'tu Abdullah ibn Shaddad yake cewa sami'tu nashija Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wa inni la fi akhir suhu yake cewa a lokacin da Umar ibn al-Khattab ya karanta wannan aya kace lalle ni ina kai kukana da kuncina a wajen Allah Abdullah ibn Shaddad yake cewa naji kukan Umar da haniniyar shi yana cikin sallah ni ko ina can sahun karshe ashe Umar ibn al-Khattab lokacin da yake sallah idan ya karanta alqur'ani za ya yi kuka a cikin sallah har waɗanda ke baya suna jin cewa Umar ibn al-Khattab yana kuka saboda yana tunanin ma'anonin da Allah madaukakin sarki ya sabke a cikin alqur'ani mai girma haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a duk lokacin da aka karanta musu wata aya ta narkon azaba dukkan su suna razana suna shiga taitayin su saboda kada aje sun fada a cikin wa'annan mutanen wanda Allah ya ce sun halaka a cikin wannan ayar akwai wani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce musu Qais ibn Shammam wannan ya kasance cikin mutanen Madina ya kasance cikin Ansar yana daga cikin al'adar shi idan zai yi magana yana daga sauti mutum ne yana khutuba amma sai ya kasance idan zai yi magana yana daga sautin shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa anda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga sautin ku gaba da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawl idan za ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana to kada ku daga muryar ku shi ko ya kasance wani mutum ne yana daga muryar shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna a lokacin da yake khutba a lokacin da aka samkar da wannan ayar bai hita daga gidan shi ba ya zauna yana ta kuka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya wai ina wannan bawan Allah da kullun yake mana khutba ana sai aka ce ma manzo Allah ai yana can a gida ya ki hitowa yana ta kuka saboda yana tsoron kada aje wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku daga sautin ku idan kuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya kasance ta sabka ne game da shi yake ta kuka ya kasa hitowa daga gidan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya tambaye shi me yasa ka bar hitowa yace wallahi ya rasulullahi an sabkar da aya to ina tsoron kada aje wannan ayar na zama dan wuta saboda na kasance ina daga murya a gaban ka in ina magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal huwa min ahli aljanna manzo Allah yace kai baka cikin yan wuta kana cikin yan aljanna to haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a duk lokacin da aka samkar da wata aya wadda take da wani narko na azaba kowa zai shiga taitayin shi har wani daga cikin su zai kasa hitowa daga gida ya zauna a daki ya ta kuka saboda kada aje wannan ayar da ta sabka ne tare da shi koko ya fada a cikin abun da ya samu wanda Allah madaukakin sarki ya samkar da wannan aya a kansu haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da wata aya saboda su wasu mutane ne da sun kasance suna bauta ma gumaka amma Allah madaukakin sarki ya zo ya ce a bar bauta ma gumaka kuma sun hakura sun bari wasu mutane ne da wanda ba su da shamaki da zina ba su da shamaki da shan giya ba su da shamaki da cin amana amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya hana su to suna rigengen to suna kokarin su ga cewa sun bar wannan abun da Allah madaukakin sarki ya hana su Umar ibn al-Khattab da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisin da ya tabbata Umar ibn al-Khattab yake cewa Allahumma baggin lana fil khamri bayana shifa'in Umar ibn al-Khattab yake cewa ya Allah madaukakin sarki mu mutane ne da mun saba shan giya Allah muna so ka yi mana wani bayani wanda za ya samu rabu da shan giya. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Suna tambayarka akan giya. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Lokacin da wannan aya ta sabka, fadu'i Umar, sai aka kira Umar ibn al-Khattab. Aka karanta mishi wannan aya. Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya. Umar ibn al-Khattab ya kara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shifa. Yake cewa ya Allah madaukakin sarki kayi mana bayani gamsasshe wanda za ya samu rabu da shan giya. Allah madaukakin sarki sai ya sabkar da wannan aya wadda take cikin suratul nisa. Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya kuwa wanda suka yi imani kada ku kusanci sallah bayan cewa ku kuna masu maye kun sha giya. Umar ibn al-Khattab aka kara kiran shi, aka karanta mishi wannan aya. Umar ibn al-Khattab ya kara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shifa. Ya Allah kayi mana bayanin da za ya samu rabu da shan giya har abada. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura ayar da ke cikin suratul Ma'ida. Inna ma yuridu shaytan, kawai shaydan yana so ne an yuqi'a ba ita ba. Inna ma yuridu shaytan, kawai dama shaydan ne yana so an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda, ya sanya gaba a tsakaninku fil khamri wal maisir, a cikin shan giya da burkutu. Wa yasuddakum an dhikrillah, ya kare ku daga ambatan Allah. Wa anis salah, daga yin sallah. Fa hal antum muntahun, Allah madaukakin sarki yace shin yanzu ku za ku iya barin shan giya ko ba za ku bari ba. Fa du'a Umar, sai aka kira Umar ibn al-Khattab aka karanta mishi cewa yanzu ha Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya. Sai yake cewa Allahumma intahaina, Allahumma intahaina. Umar ibn al-Khattab yace ya Allah mun bari, ya Allah mun bari daga yau mun bar shan giya. Haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a duk lokacin da wata aya ta zo ta hana su yin wani aiki wanda suka saba. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rayu a shan giya. Giya a wurin su ba komai bace ba, an dauke ta kamar kunu. A gidan kowa akwai giya, shan giya ba komai bane. Amma sahabban manzo Allah lokacin da wannan aya ta sabka, Umar ibn al-Khattab yake cewa daga yau mun bari, daga yau mun bari ya Allah madaukakin sarki. Haka sahabban manzo Allah suka kasance a duk lokacin da aya ta sabka tana mai kwadaitar da su akan wani aiki na alkhairi. Duk ayar da ta sabka cewa a su ba da dukiyar su, koko duk ayar da ta sabka cewa duk mutumin da ya yaki ko yayi wani abu dan daukaka kalmar Allah, to yana da lada. Sahabban manzo Allah sun kasance suna da gangantu akan yin haka. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da ayar cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu, ba za ku dace da da'a ba, ba za ku dace da biyayya ga Allah madaukakin sarki ba har sai kun ciyar daga cikin dukiyar da kuka hiso. Talha, lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya, akwai wani sahabi da ake ce mishi Abu Talha al-Ansari, mutumin Madina ne, yana da wata gona wadda dukkanin garin Madina babu mai wannan gonar kamar shi. Kuma gonan nan tana nan a kusan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da manzo Allah zai wuce yana tsayawa a cikin gonar ya ci kayan marmarinta ko ku ya sha ruwan da ke akwai a cikin gonar sai ya wuce zuwa masallacin shi. Amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar wannan aya, yayin shela ya tara mutane yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, naji cewa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wata aya yana cewa a cikin ta ba za ku samu takawa ba, ba za ku dace da imani ba har sai kun bada abinda kuka hiso. Talha yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa ya san cewa ni mai dukiya ne, kuma babu dukiyar da na hiso a cikin dukiyata kamar wannan gonar. Yake ce ma manzo Allah, daga yau na ba da wannan gonar ga Allah, ga manzon Allah, manzon Allah duk abun da ka ga dama kai da wannan gonar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bakhin bakhin dhaka malu rabihin, manzo Allah yake cewa madalla madalla, wannan shine dukiya mai albarka, wannan ita ce dukiya, shine kasuwancin da aka ci riba a duniya, aka ci riba a lahira. Manzo Allah yake ce mishi, amma ina ganin cewa ka raba wannan gonar taka koko ka raba alherin da ke cikin ta ga ƴan uwanka, ga ƴan uwanka wanda suke dangantaka da kai. Haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a duk lokacin da aka sabkar da wata aya suna hidda dukiyansu suna badawa. Abu Bakar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi dukiyar shi ya tattaro ya kawoma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce mushi mi kabbaro ma iyalinka, yace na baro musu Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka sahabban manzo Allah suka kasance idan aka karanta aya suna rigengantan su ga cewa sun yi kokari sun kamanta abun da ke akwai a cikin wannan aya. Idan abun alkhairi ne suna rigengantu su aikata, idan abun sharri ne suna laɓewa suna kuka kada aje sun fada a cikin wannan sharrin. Idan abu ne na halaka al'ummar da suka gabata suna kokarin su zo su tambayi manzon Allah me za su yi domin Allah madaukakin sarki ya kare su daga abun da ke akwai a cikin wannan azabar. Haka da ni da kai da duk wani mutum wanda yake da alaka da alqur'ani ya kamata a ce yana lura abun da ke akwai a cikin ayoyin alqur'ani. Idan sahabban manzon Allah sun yi kuka duk da cewa sun yi mu imani, to mi menene ya kamata mu yi idan an karanta alqur'ani mai girma? Ibn Jarir at-Tabari a cikin littafin shi na tafsiri karkashin wannan ayat law anzalna hadha alqur'an, da mun sabkar da wannan alqur'ani ala jabalin akan wani dutse, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, da ka ganshi yana mai tsatsagewa yana mai kaskantar da kai saboda tsoron Allah madaukakin sarki. Ibn Jarir yake cewa duk mutumin da aka bashi ilimi amma baya kuka da wannan ilimin, duk mutumin da ake karanta Qur'ani amma baya kuka, to mutumin nan ya binciki karatun shi ya binciki imanin shi, saboda Allah madaukakin sarki yana cewa ya khiruna lil azqan yabkun, su mutanen kirki su ne idan an karanta alqur'ani suna faduwa akan guguyoyin su suna kuka saboda abun da ke akwai a cikin alqur'ani na wa'azi da jan hankali da kuma izina da hannu mai sanda da Allah madaukakin sarki yake yi ma masu imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar, manzo Allah yake cewa la yalijun nar man baka min khashyatillah hatta ya'uda al-laban fi dir, manzo Allah yake cewa duk mutumin da aka karanta al-Qur'ani yayi kuka saboda tsoron Allah, to wannan mutumin Allah madaukakin sarki ba za ya sanya shi wuta ba har sai idan ana iya mai da nonan da ya fito a mai da shi daga cikin inda ya fito. Kai ko ka san idan dai nono ya rige ya fito ba za a iya mai da shi ba a cikin gangan jikin da ya fito. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka karanta alqur'ani yayi kuka, to wannan mutumin Allah yayi alƙawarin cewa ba za ya jefa shi a wuta ba. Haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ainani la tamassuhum annar, manzo Allah ya ce idanu guda biyu babu yadda za a yi wuta ta taba wa'annan idanun. Idanu na farko manzo Allah yake cewa ainun bakat min khashyatillah, mutumin da za a karanta alqur'ani ya fashe da kuka saboda tsoron Allah madaukakin sarki. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, da mutumin da bai kwana ba ya hana idan shi kwana ya tsaya a unguwa ya kare ma mutane dukiyoyinsu. Ashe sojojinmu da suke can a daji suna cikin bauta, dan haka muna jan hankali a gare su. Kada mutun ya ji cewa aikin gwamnati yake yi, a'a, ka sa maranka cewa Allah madaukakin sarki kake wa aiki, sannan kana kare ƴan uwanka musulmi. Manzo Allah ya ce duk mutumin da ya hana idan shi kwana saboda ya tsare ƴan uwan shi ya tsare dukiyoyin shi, to wannan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muta ba za ta taba wannan idan ba. Ashe ƴan kwa musulmi idan dai za a karanta ma dutse alqur'ani ya tsage ya tafasa saboda tsoron Allah madaukakin sarki, ashe da ni da kai mu ne ya kamata idan an karanta alqur'ani zukatan mu surazana mu firgita saboda abun da ke akwai a cikin alqur'ani na izina da jan hankali. Wannan kuma babu abun da za ya saka firgita a lokacin da ake karanta alqur'ani, dole sai ka je makaranta an gaya maka ma'anonin alqur'ani sura 1 2 3 da ka iya, ka je ka samu malami ya koya maka me suke nihi. Wannan shine za ya sa idan ka karanta alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sa ka ji a ranka cewa lalle da kai ake. Misali da wani zai zo yanzu nan yana ma magana da shi nuwanci, dole za ka nemi me yake so ya ce saboda ka san ma'anar abin da yake ma magana akan shi. to haka alqur'ani mai girma yake duk mutumin da yake so ya kasance idan an karanta alqur'ani zukatan shi suna razana to dole sai ka je makaranta an koya ma fassara abinda ka sani na alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yace wannan alqur'anin da ake karanta ma mutane ba su kuka saboda an sabkar musu da alqur'ani Allah yace to daga dutse ne aka sabkar da wannan alqur'anin da ka samu wannan dutsen yana mai tsatsagewa yana mai kaskantar da kanshi saboda Allah madaukakin sarki amma a yau babu ayar da ba a karanta ba babu hadisin da ba a karanta ba amma mutane yanda ka san ba da mu ake ba yanda ka san alqur'anin nan ba da mu yake ba da wa'ansu mutane yake na can daban Allah madaukakin sarki yace alam ya an lil ladina amanu shin yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatansu surazana zukatansu safrigita saboda abunda aka sabkar daga alqur'ani mai girma wa ma nazala min alhaq Allah yace da abunda muka sabkar da shi a cikin alqur'ani na gaskiya wala yakunu kal ladina utul kitaba fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah madaukakin sarki yace yanzu al'umma garin maradi lokaci bai yi bane da mutane za su miƙa wuya ga abunda ake kiran su na alqur'ani mai girma da abunda ake gaya musu na nuna wa'azi da nafrigita da Allah madaukakin sarki yake gai a cikin alqur'ani Allah yace yaushe ne za mu yi imani yaushe ne zukatanmu za su razana yaushe ne za mu yarda cewa wannan alqur'anin ba fa da wasu mutane yake ba na daban a'a da mu ne yake Allah madaukakin sarki yace kissoshin da aka bayyana a cikin wannan sura na yahudawa da munafukai da kunyata su da Allah madaukakin sarki yayi to yaushe ne shi mai imani zai doki izina yaushe ne shi mai imani zai yarda cewa shi ma idan bai bi ba abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi to shi ma yayi kusa da ya fada ga halakar da yahudawa suka fada a ciki anan kuma nake jan hankalin kaina da ƴan uwana mahardata har da alqur'ani abu ne mai kyau a hardace alqur'ani abu ne wanda yana da kyau duk mutumin da ya hardace alqur'ani Allah madaukakin sarki za ya sanya mishi rawani na sarauta da shi da uwayen shi a ranar tashin alkiyama za a tashi a ranar tashin alkiyama a ga mutun da rawani na zinari yana kyalkyali da shi da uwayen shi idan aka tambaya wane ne wancan sai mutane su ce ai wancan shine wanda ya hardace alqur'ani haka alqur'ani mai girma yana mai ceto a ranar tashin alkiyama zai zo ya ce ya Allah wannan bawanka ne na hana shi kwana da daddare yana tarera alqur'ani ya Allah ka bani ceton shi Allah madaukakin sarki ya ba alqur'ani izini ya cece me shi amma idan kana so ka ji cewa da kai ake idan kana so ka gane ma'anoni idan kana so idan an karanta alqur'ani kai kuka ka gane ma'anar da ke ciki to hadda kadai ba ta isa dole sai mutun ya je makaranta an koya mishi ma'anar abun da ya hardace saboda da wanda ya san ma'ana da wanda bai san ma'ana ba ba za su taba zama dai ba har wajen yanayin karanta ma'anonin na alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yake cewa law anzalna hadha alqur'an shi wannan alqur'anin da a ce ga wani dutse ne muka sabko shi la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da ka ganshi yana mai tsatsagewa yana mai tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnas Allah ya ce wa'annan misalai ne wanda muna buga su ga mutane la'allahum yatafakkaruna saboda su samu sai tunani sai Allah madaukakin sarki yace huwallahu allazi la ilaha illahu Allah madaukakin sarki shine ubangiji wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi alimul ghaibi washahada Allah madaukakin sarki shine wanda ya san abunda ke akwai na bayu abunda ke akwai a boye da abunda yake a bayyane malaman tafsiri suka ce alimul ghaibi washahada Allah ya san abun da ke akwai a cikin sarari da abun da yake a boye al-Imam Sa'di da Ibn Ashur da Ibn Kathir a kalkashin wannan aya suke cewa alimul ghaibi washahada Allah ya san abun da ke bayyane da abun da ke boye suka ce al-alimu bi kulli shay'in shine Allah madaukakin sarki wanda yana sane da dukkanin komai sawa'an ma yaghibu an khaliqihi aw ma yushahidunahu abunda bayin shi suka sani da abunda basu sani ba dukkanin Allah madaukakin sarki ya san wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulmatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin sai Allah madaukakin sarki yace huwar rahmanur rahim Allah madaukakin sarki shine mai rahama shine mai jin kai ar-rahman sai ya kasance shine mai rahama a duniya wadda rahama shi ta ga mai kafiri da fasiki da kowa zaka ga mutum baya da aiki sai gina gidan giya zaka ga mutum baya da aiki sai gina wurin lalata amma Allah madaukakin sarki yana ta kara mishi dukiya to wannan ar-rahman kenan Allah madaukakin sarki yana bada rahama shi ga kafiri yana bada rahama shi ga mumini yana bada dukiyar shi da abin amfana shi ga mutanen banza kuma ga mutanen kirki ar-rahim amma rahamar Allah kuma wanda mutun za ya samu domin ya shiga aljanna ita ce ake ce ma ar-rahim wannan ita ce Allah madaukakin sarki yake ba bayan shi wanda suka yi imani a ranar tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya kauda kai daga laifukan su ya sanya su aljanna الإمام السعدي ده ابن عثيمين أتكل شرح شديء على كم أصول الثلاثة يكتوى أبند أكتي مع الرحمن الرحيم من رحمة من جنك أي الله ذو الرحمة الواسعة العظيمة Allah madaukakin sarki shine yake da rahama wadda take mai yawa mai girma allati wasi'at kulli shay wadda dukkanin wani abu yana amfana da rahamar Allah madaukakin sarki almusilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi Allah madaukakin sarki yana kai falalashi yana kai rahama shiga wanda ya so a cikin bayin shi ashe rahama Allah a duniya ba ta da alaka da imani ko rashin imani ba ta da alaka da kai mutumin kirki ne ko mutumin banza ne kai kafi kowa lalacewa amma Allah madaukakin sarki saboda rahamar shi sai ya dauki dukiyar shi ya baka saboda rahamar shi sai ya dauki alherin shi ya baka amma rahamar Allah madaukakin sarki ba za a same ta ba ar-rahim mutum ba za ya same ta ba sai in mutum yayi aikin kirki shine za ya sa Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahamar shi ibn al-qayyim a cikin fadar Allah madaukakin sarki ar-rahmanur rahim mai rahama ne mai jin kai ya hakaito wata magana da al-imam suhaili yake cewa wa fa'idatul jam'i baina sifatayn abunda Allah madaukakin sarki ya hada ar-rahmanu mai rahama a duniya ar-rahimu mai jin kai a ranar tashin alkiyama ibn al-qayyim yace abunda yasa Allah ya hada wa'annan sunayen guda biyu a kalkashin wannan aya al-imba'u ar-rahmatin 'ajila wa ajila saboda a gaya ma mutane akwai wata rahama wadda a duniya kowa yana samu da kafiri da fasiki da mumini amma kuma akwai wani jin kai wanda babu wanda za ya same shi sai mutumin da ya dage yayi aiki mai kyau a ranar tashin alkiyama wa khassatin wa ama ibn al-qayyim yace akwai rahama wadda ta game ga magarin mutane akwai khassa wadda ita kuma babu wanda za ya same ta sai mutumin da ya yi imani da Allah sai mutumin da ya bi abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi ibn al-qayyim yake cewa fal awwal ar-rahmanu da tazo a cikin wannan sura annar rahma sifa wannan sifa ce ta Allah madaukakin sarki wasani dalla ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi amma ar-rahim ana nufi da cewa Allah madaukakin sarki yana jin kai da ita ne a ranar tashin alkiyama ga mutanen da suka yi imani ibn al-qayyim yace idan kana so ka gane ma'anar ar-rahmanur rahim wanda tazo a cikin wannan ayat yake cewa kadiba Allah madaukakin sarki lokacin da yake yi ma masu imani magana sai ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai tausayi ne mai jin kai ne ga masu imani a wata ayar Allah yake cewa innahu bihim raufur rahim Allah madaukakin sarki ga masu imani mai tausayi ne mai rahama ne ibn al-qayyim yace walam yaji qattun rahmanun bihim sai Allah madaukakin sarki yace rahimun bai ce rahman ba dan a nuna maka ita ar-rahman falalati ta Allah wadda a duniya kowa yana iya samu amma ar-rahim dole sai mutum yayi aiki na kirki Allah madaukakin sarki sai yayi mishi rahama ya sanya shi a gidan aljanna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a yi musu rahama a kalkashin ma'anar wannan aya wannan magana kuma ibn al-qayyim ya haka ito ta ne a cikin littafin shi Bada'ul Fawa'il da al-Imam Suhaili shi ma ya haka ito wannan magana a cikin littafin shi Nata'ijul Fikri fi an-Nahw al-Arabi Ibn Uthaymeen yake cewa Ar-Rahman abunda ake nihi da mai rahama shine zur rahmatul wasi'a shine mai rahama wadda ta game ga magarin bayu duka الرحيم أما أبن دأكي تيم ميجن قي الموسل رحمته من شاء من خلقه شيني وان دأكي كي رحمشي غوان ديسو أتكم باينشي مسالي دأتي غوان متنع أنغوا ينا عرب كودي أما كي سيكجي بيباكا بسابو دا بيباكا با وانن باشيكي نونة تيوا بيبادا با كوكو سابو دا بيباكا باشيكي نونة تيوا بوانن متنع بايا سادكا to haka Allah madaukakin sarki yake Ar-Rahmanu Ar-Rahim mai rahama ne mai jin kai ga wanda ya so a cikin bayon shi Ibn Uthaymeen ya haka yace wannan magana ne a cikin littafin shi Ta'liqul Mukhtasar ala Lam'ati al-I'tiqad Al-Imam al-Khattabi yake cewa Ar-Rahmanu Ar-Rahim mai rahama mai jin kai ma'anarta shine Ar-Rahmanu zur rahmati shamila shine Allah madaukakin sarki wanda yake da rahama wanda ta tattaro dukkanin bayu fi arzaqihim a cikin arzikin su wa asbabi ma'ayishihim wa masalihim Allah madaukakin sarki idan ya ga dama kai ne mai tafsiri amma sai ya hana ma mota idan ya ga dama kai ne a ramma sai ya hana ma gida ka ta haya idan ya ga dama kai ne ke jin sallah sai ya hana maka amma sai ya ba kafiri wanda shi bai da alaka da wannan to rahamar Allah kenan wadda ta ga mai kowa amma Ar-Rahim tausayi kuma wannan sai an je ranar tashin alkiyama ne sai Allah madaukakin sarki ya yi rahama ga masu imani Al-Imam Al-Khattabi ya fitar da wannan maganar ne a cikin littafin shi Sha'anul Ibada Ibn Jarir al-Tabari yake cewa huwa Ar-Rahmanur Rahim abunda ake nihi da mai rahama mai jin kai huwa Rahmanud Dunya wal Akhirah Allah madaukakin sarki shine mai rahama mai rahama a duniya wadda ta kunshi duniya da lahira Rahimun bi ahlil iman bihi amma Allah madaukakin sarki yana mai yin rahama ne da tausayi da jin kai ga waɗanda suka yi imani a ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wani wuri a cikin alkur'ani mai girma kataba ala nafsihi rahma Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta tausayi da jin kai akan shi yana daga cikin tausayin Allah madaukakin sarki da ya ga dama dukkanin mu sai ya hallaka mu amma saboda tausayin Allah madaukakin sarki sai bai yi haka ba saboda rahamar Allah madaukakin sarki da ya ga dama sai ya ce tun lokacin da ka balaga za ka yi ta azumi har sai lokacin da ka mutu amma Allah madaukakin sarki saboda rahamar shi wadda ta game komi da komi sai Allah madaukakin sarki ya sanya za mu yi azumi wata guda ne a cikin watan azumi hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ya ji manzo Allah tsira da amincin Allah yana cewa ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz'in Allah madaukakin sarki da ya halicci tausayi ya halicci rahama sai ya kasa ta gida 100 fa amsaka indahu 99 sai Allah madaukakin sarki ya rike a wajen shi tausayi da rahama da 100 ba daya wa anzala fil ardi juz'an wahidan sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da rahamar shi kwara daya a doran kasa wannan ita ce abunda da dabbobi da mutane da aljannu a cikin wannan rahamar guda ce da Allah madaukakin sarki ya sabko a duniya dukkanin mu kowa yake tausaya ma dan uwan shi ashe duk wani mai tausayi da had dabbobi da suke tausaya ma diyan su da kawunan su to cikin rahama da guda ce wadda Allah madaukakin sarki ya sabkar da bayon shi daga sama Ar-Rahmanur Rahim mai rahama ne mai jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sunaye ne wanda Allah madaukakin sarki yana son wannan sunayen kuma duk mutumin da ya roki Allah da wannan sunayen to Allah madaukakin sarki ya doki alƙawarin cewa zai karba mishi addu'ar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abi Bakr ibn Nufayn ya fitar yake cewa da awatul makrub manzo Allah yake cewa duk mutumin da yake cikin kunci duk mutumin da yake cikin damuwa duk mutumin da wani al'amari na duniya ya fitine shi ya rasa yaya zai manzo Allah yake cewa idan mutun yace Allahumma rahmataka arju ya Allah rahamarka nake so fala takinni ila nafsi tarafata ainin wa aslih li sha'ani kulluhu la ilaha illa anta manzo Allah yace duk mutumin da yayi wannan addu'ar to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin za ya yahe mishi damuwar shi duk kunci to Allah madaukakin sarki za ya yahe mai mutum haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yayi roko da wa'annan sunayen na Allah guda bi Ar-Rahmanur Rahim mai rahama mai jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Allah madaukakin sarki ya doki alƙawarin cewa za ya karaba ma bawa wannan koken nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Anas bin Malik ya fitar manzo Allah yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza karrabahu amrun duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kanshi a cikin kunci ko ku ya ji kanshi a cikin damuwa yana cewa ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye wanda yake tsayayye bi rahmatika astaghisu da rahamakka ne nake neman taimako da rahamakka ne nake neman agaji manzo Allah ya ce duk mutumin da ya ambaci wannan to Allah madaukakin sarki za ya yaye mishi damuwar shi idan baka iya da larabci baka ce ya wanda yake rayayye wanda yake tsayayye da rahamakka ne nake neman agaji duk mutumin da ya faɗi wannan to Allah madaukakin sarki za ya amsa mishi addu'ar shi idan mutum yana son arziki ko yana son ƴaƴa ko yana son gida ko yana son kuɗi ko yana son abun hawa ko yana son wata falala daga cikin falalolin Allah madaukakin sarki to idan ya lizumci wa'annan kalmomin guda bi Ar-Rahmanur Rahim to Allah madaukakin sarki za ya karba mishi addu'ar shi Annabi Zakariya lokacin da yake son Allah madaukakin sarki ya bashi da sai yake cewa Rabbi la tazanni fardan wa anta arhamur rahimin yake cewa wa anta khairul warisin akwai inda yake cewa wa anta arhamur rahimin Allah madaukakin sarki lokacin da Annabi Zakariya yake son da yake cewa Allah madaukakin sarki ka bani da Allah madaukakin sarki yake bashi da ba dan komai ba saboda ya ambaci wa'annan sunayen na Allah madaukakin sarki a shedin mutumin da yake son kudi ko yake son wata buƙatuwa to ya dage ya zanki ambaton wa'annan kalmomin guda bi Ar-Rahmanur Rahim Allah madaukakin sarki za ya yaye mishi damuwar shi kuma Allah madaukakin sarki zai karba mishi addu'ar shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunaye guda bi sun yi soyuwa wajen Allah madaukakin sarki a cikin hadisin da Ibnu Umar ya fitar yake cewa manzo Allah yana cewa ahabbul asma'i ila Allah sunayen da Allah madaukakin sarki ya fi so sune ar Abdullahi Abdurrahman bawan Allah da bawan mai rahama wannan sunaye ne wanda Allah madaukakin sarki yana son su ashe ka sanya ma danka Abdurrahman to Allah madaukakin sarki yana son a jingina mishi wannan sifar rahama haka Jabir bin Abdullah da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa an aifa ma wani daga cikin sahabbai da sai yazo jan manzon Allah yake ce mishi ya manzon Allah an mun aihuwa manzon Allah yake ce mishi sammi ibnaka Abdurrahman ka sanya ma danka bawan mai rahama bawan mai tausayi bawan mai jin kai to Allah madaukakin sarki sai ya so wannan bawan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi shi ma yana mai tausayin ɗan uwan shi musulmi ashe wannan kalmomin guda bi Ar-Rahmanur Rahim kalmomi ne wanda Allah madaukakin sarki yana matukar kamnar su kuma Allah madaukakin sarki yana so a jingina mai wa'annan kalmomin kuma duk buƙatar da aka gayi wa'annan sunayen guda bi kamun a gayi buƙatar to Allah madaukakin sarki za ya karbi wannan addu'ai sai Allah madaukakin sarki yake cewa huwallahu allazi la ilaha illahu almaliku alquddusu assalamul mu'minul muhaimin shine Allah madaukakin sarki wanda shine Allah madaukakin sarki wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi almaliku shine sarki to idan aka ce sarki idan aka ce mutum sarki ne to dole indai dan adam ne zai sufanta da sifofi guda biyu dole duk adalcin su zaka same shi a wani wuri yayi zalunci duk kamantawa shi zaka same shi a wani wuri ya fadi to dan kada mutane su yi zaton irin mulkin Allah shine irin mulkin mutane sai Allah ya ce alquddusu shi Allah mai tsarki ne wanda cewa mulkin shi ba za ka samu tangarda a ciki ba sannan kuma mulkin shi ba za ka samu zalunci ba ko tawaya a ciki sai Allah yake cewa assalamu Allah madaukakin sarki shine amintacce wanda baya zalunta bayan shi inna Allah la yadhlimu mithqala dharra Allah madaukakin sarki ba zaya tuci kowa ba daga cikin bayan shi duk wanda yayi aiki shi yasa Allah ya ambaci kanshi assalamu da sallar da kai da sadakar da kai da sumuntar da kasada da duk wani aiki da kai na alkhairi to ka bada shi ne a wajen wani amintacce wanda babu yadda za a aikata shi ranar tashin alkiyama baka ga wannan aikin ba sai Allah madaukakin sarki yace almu'min shine mai bada aminci wanda yake ba masu imani aminci idan an tashi ranar tashin alkiyama to Allah madaukakin sarki ba za ya gwasalar da masu imani ba za ya karbi aikin shi za ya karbi aikin su ya sanya su aljanna sai Allah ya ce almuhaimin Allah madaukakin sarki mai kulawa ne akan komi kada ka ji zaton cewa zaka labe kai wani abu wanda Allah madaukakin sarki ba zai san da shi ba koko na alkhairi ko na sharri kada ka yi zaton wai canjin yanayi da ake samu Allah madaukakin sarki ba ya da izini akan wannan Allah ya ce al-aziz shine mabawayi wanda babu wani wanda zai gagara Allah madaukakin sarki al-jabbar mai tsananin karfi duk karfinka duk ikonka duk mulkinka to Allah madaukakin sarki idan ya ga dama a rana daya saboda shine mabawayi sai ya juye wannan mulkin duk yadda kake ba kowa ba duk yadda kake matsiyaci idan Allah ya ga dama sai ya kwato mulki daga mutum mai daraja ya mika maka wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake cewa aljabbar mai tsananin karfi almutakabbiru mai nuna isa Allah madaukakin sarki idan ya ga dama a yau sai ayi ruwa idan Allah madaukakin sarki ya ga dama a gobe sai ayi zahi idan Allah madaukakin sarki ya ga dama a gobe sai ayi sanyi koko a hada tsakanin sanyin da zahin wannan duka almutakabbiru kenan Allah madaukakin sarki shine mai nuna isa akan al'amuran bayan shi subhanallahi amma yushrikun Allah madaukakin sarki yace ya tsarkaka ya daukaka ga abunda bayun shi suke yin shirka tare da shi sai Allah yace huwallahu idan baka san ko wane ne Allah ba to shine al-khaliqu wanda yake halittawa al-bari'u mai kagiyar halitta Allah madaukakin sarki idan ya ga dama zai yi halittar da babu wanda ya taba yin irinta idan kuma ya ga dama shine al-musawwiru sai ya suranta mutum yadda ya ga dama sai kaga wani yana jan ciki yana tafiya kaga wani shi gurgu ne haka Allah madaukakin sarki yasa aka aiho shi yana jan kasa yana tahiya to al-musawwir kenan fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak Allah madaukakin sarki ta surar da ya ga dama sai ya halitta mutum sai kaga wani an yi shi da yatsu shida kaga wani an yi shi da hudu kaga wani an yi shi ya zo ma babu hannu kaga an yi wani babu kunni to Allah madaukakin sarki kenan al-musawwir shine yake surantawa sai Allah ya ce lahul asma'ul husna da sunayen da Allah madaukakin sarki ya zana da wanda ma bai zana ba a cikin wannan sura to sunayen Allah matsarkaka ne manzo Allah yake cewa inna lillahi 99 isman Allah madaukakin sarki yana da suna wanda suna dari ba dai man ahsaha da halal janna duk mutumin da ya tabbatar ma Allah da wannan siffofin yadda Allah ya yi umarni a tabbatar mai da shi to wannan mutumin ya shiga aljanna ita wannan sura ta zo ne domin ta yi bayani akan izza da daukaka da matsayi na Allah madaukakin sarki shi yasa tun farko Allah madaukakin sarki ya bude kalmar da cewa subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah madaukakin sarki abunda ke cikin sama da abunda ke cikin ƙasa ya tsarkake sai Allah ya rahi ayar da cewa kuma yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard abunda ke akwai a cikin sama da abunda ke akwai a cikin ƙasa dukkanin su suna tsarkake kake Allah daga shirka anan Allah madaukakin sarki a wannan sura ya zana mana sunayen shi wanda tsarkaka ne surar dama kamar yadda muka yi bayani ta zo ta yi bayani ne akan buwaya ta Allah madaukakin sarki sunan Allah da ya zo a cikin wannan sura ya zo su 40 amma Allahu ita ce ta zo su 26 a cikin wannan sura sauran kuma da 16 su ne irin wa'anga wa'anda muka zana al-azizu ar-rahmanu al-jabbaru da sauransu sai kuma wuraren da Allah madaukakin sarki bai gai sunayen kararaba sai yayi kuniya da su a wannan ayat wannan sura ta rufe da abu guda bi Allah madaukakin sarki yace huwa Allahu allazi la ilaha illahu shine Allah madaukakin sarki kamar nan da Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullah ya ku wanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah to anan damirin na huwa yana komawa ne ga ya ayyuhal ladzina amanu taqullah sai Allah yace shine Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi kuma aya ta bi ta ƙara cewa huwa Allahu allazi la ilaha illahu shine Allah madaukakin sarki wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi wannan jumlolin da suka zo guda bi suna mai tabbatar ma mutun cewa duk inda addini kake so kai to dole sai ka tsarkake Allah daga dukkanin wani dangi na shirka dole sai mutun yayi kokarin cewa ya rabu ga daga dukkanin wani abu na canfi wanda za ya sa ya rabu da imanin shi Allah mai rahama mai jin kai ya garza kanshi a cikin wannan sura ina ga kuma a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki rahmanun ne rahimun ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh